بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 15 ga watan Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Yuli 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna Dandali da ke nan tudun Wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juz'u amma wannan shine darasi na uku insha Allah cikin darussa daga tafsirin suratul layl zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Allah rahma malan nura bismillah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
نعم Allah madaukakin sarki yace wa ma yughni anhu maluhu idza taradda kuma dukiyarsa ba za ta amfana masa komai ba idza taradda idan ya gangara wuta inna alaina lalhuda lallai bayyana hanyar shari'a akan mu take inji Allah wa inna lana kuma lallai lal'akhirata wal'ula lahira da kuma duniya lana duka namu ne wa inna lana lal'akhirata wal'ula kuma lallai lahira da duniya duka namu ne inji Allah fa anzartukum don haka ina yi muku gargadi naran game da wata wuta talazza mai ruruwa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan zantutukan da suka gabata wanda muka ji cewa an yi bayani akan nau'o'in mutane guda biyu nau'i na farko sune waɗanda suke masu biyayyar Allah wanda suke masu jin tsoron Allah wanda suke masu sadaka da ayyukan alkhairi sune wanda Allah ya ce zai sawwaka musu wato tsira waɗanda aka fara daga fadin Allah madaukakin sarki da ya ce fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanyusiruhu lil yusra wannan sune sunufi na farko sunufi na biyu kuma wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra wanda suka ƙaryata suka wadatu daga abinda ke wurin Allah suka kuma yi ruwa Allah buji ya tsare mu
amin
to waɗannan sune Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan hukunce-hukunce su cikon abinda aka ambata game da wannan sunfi na biyu cewa man bakhila wastagna wanda yayi ruwa ya kiya ba Allah abinda yake haƙƙin Allah ya kiya ba bayin Allah abinda yake haƙƙin bayin Allah wa kadzaba bil husna kuma ya ƙaryata da karma shahada ko ya ƙaryata lahira ko ya ƙaryata aljanna Allah ya ce fasanyusiruhu lil usra to cikon maganar shine wa ma yughni anhu maluhu idza taradda kuma dukiyarsa da yake takamar yana da ita a duniya wanda yake ruwa da ita din nan wanda yake jin cewa ta bashi isa da kafafa Allah ya ce ba za ta yi masa amfanin komai ba idza taradda idan ya gangara zuwa wuta wato wannan marwacin wanda yana ya wadatu daga Ubangiji ya wadatu daga abin da ke hannun Allah ranar da zai gamu da Allah ranar alkiyama ma yughni anhu maluhu duke ba ta amfane shi ba idza taradda ai idza saqata fi jahannam taradda yana iya da ma'ana ɗayan biyu ko dai taradda shine ya gangaro ya fado cikin wuta ko kuma taradda faduwa da ma'anar mutuwa idza taradda ai idza mata idza taradda ai idza warda ila jahannam wato shi dan adam ana tabbata masa da cewa idan ya mutu to dukiyarsa da wani abu da ya tara ba za su raka shi zuwa lahira ba anan zai barsu inda ya tara su kamar da Allah yake fara wani waje cewa ma agna anni maliya kafiri zai ihu ya ce Allah wadaransa dukiyarsa bata amfana masa komai ba halaka anni sultaniya yace wato mulkin da yake da shi ya tafi ya bar shi ya gudu ya bar shi haka kuma Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya da ƴaƴa ba su da amfani shine ranar alkiyama sai wanda ya zo da wa Allah da lafiyar zuciya wannan lafazi na wa ma yana da fassara guda biyu yana iya zama ta zama ma din ma'anar ta istifhamiyya ce ta inkari wa ma yughni anhu malu amfanin mene dukiyarsa za ta yi masa shine istifham inkari kenan ko ya zama nafiya ce kamar da muka fassara wa ma yughni anhu malu ai la yughni anhu maluhu dukiyarsa ba ta masa amfanin komai ubangiji madaukakin sarki yana bayyana mana cewa dukiya ba za ta yi makafiri amfani ba wanda duk bai yi amfani da dukiyar san da yake raye ba in ya mutu ba ta mishi amfani ba domin anan zai bata ya koma ga Allah yadda ya zo shi kadai kamar da Allah yake cewa wanarifuhu ma yaqulu wa yatina farda fi sutu maryam za mu gadawa da mutum abin da yake fadi kuma ya dawo mana shi kadai kamar haka kuma cikin al'am laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marratin ko haka ne wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuhada
shuraka
Allah yace laqad ji'tumuna furadan hakika kun zo mana daidaiwanku kama khalaqnakum awwala marra kamar da muka halice ku daidaiwanku Allah yace wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda muka ba ku a duniya na karfin tattalin arziki ko wadata ko karfin mulki ko shuhura ko magoya baya ko dangi ko duk wani abu da muke yake jiya da shi a duniya Allah yace kun bar shi a duniya kun bar shi a duniya wanda kuke cewa za ku tarayya da su ku wa Allah katsalandan a cikin al'amuransa ba mu ga kowa ba saboda dan mutum tun yanzu da yake duniya ya tabbatar da cewa fa duk wannan dangi da ƴan uwa da wadata da dabara da sanin duniya da ilimi da iya kasuwanci da boko da karfin mulki duk wani abu da kake jin kana da shi to iyakacin amfanin shi a nan duniya ne matukar ba kai amfani da shi tun kana duniya dan ya amfane ka a lahira ba wato matukar ba ka dauke matakin yin abun alkhairi ta hanyar abin da Allah ya huwace maka na wadata ko sarauta ko arziki ko malanta in dai baka yi abin da ya kamata ya amfane ka ranar alkiyama ba to ba zai amfane ka ba Allah ya tsare mu Allah ya ce sun inna alaina lal huda lallai wato bayyana hanyar shari'a akan mu yake yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki baya halakar da wata al'umma ko wasu mutane har sai ya tsaye musu da hujja wannan hujja Allah yana tsaye da ita ta hanyar aiko annabawa ko kuma in ba zamanin annabawa bane kamar zamanin mu Allah ya huwace mana sakon annabawan ya kawo gare mu mu ji labarin abinda aka faɗa mu karanta mu gani mu saurara sai a tsaye mana da hujja Allah madaukakin sarki baya halakar da wata al'umma sai ya tsaye mata da hujja sawa'un halakarwa a duniya irin abinda aka yi al'ummomin baya ko ko azabtawa a lahira irin abinda ake wa kafirai da fasikai da munafikai da sauransu Allah ya faɗi haka a wurare daban-daban kamar kuma ahlakna min qaryatin illa walaha munziruna Allah ya ce zikra wa ma kunna zalimin babu ta alƙarya da muka halakar sai da muka aiko mata masu gargadi dan su tunatar da su game da al'amarin Allah ko mu taba zaluntan kowa ba hakan Allah yake cewa wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula cikin suratul isra'i da dai Allah baya yin azaba wato bai halaka da wata al'umma har sai ya aika musu da masu masu kawo sakoni daga Allah hakan Allah yake cewa ma kana rabbuka muhlikal qura yace hatta yab'atha fi ummiha rasula ubangijinka bai dace a gare shi halaka da wata al'umma ba har sai ya aika musu da manzo yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikal qura illa wa aluha zalimuna cikin kasas kenan go ba mu halaka da ta al'umma sai in wato mutananta sun kasance azzalimai ne to shine anan Allah yake mana samarin wannan magana cewa inna alaina lal huda lallai bayanin shari'a a gunmu yake shine wannan da salo takeitacce ai inna alzamna anfusana Allah yace mu ji ubangiji mun daura wa kanmu bi muqtadal hikmati wal rahmati lil ibad hikimar Allah da rahmar sa da bayi Allah daura kan shi mene an nubayyana lahum tariqas sa'adati wa tariqas shaqa'i bi wasitatir rusuli wal kutubi wal ulama Allah ya bayyana mana hanyar tsira da kuma akasin hanyar tsira hanyar samun wato rahama Allah da kuma hanyar da ke sa a game da azaba Allah hanyar imani da kuma hanyar da take ta shirka hanyar shari'a da kuma hanyar take ta bata duka sai Allah ya mutane bayani ta hanyar aiko annabawa da manzanni ta hanyar saukar da littafai ta hanyar tayar da malamai a cikin al'umma wanda za su dinga bayanin gaskiya suna rarrabe ta tsakanin ta da bata wasu mu suka ce a ma'anar wannan aya inna alaylanal huda ai inna tariqal huda dalun wa muwassalun ilaina hanyar shari'a wato ita ce take kai mutun zuwa ga Allah hanyar bata kuma bata kai mutun zuwa ga Allah inna alaina lal huda ai inna tariqal huda muwassalun ilaina hanyar shari'a wanda annabawa suka yi bayani ta tauhidi wanda annabawa suka yi bayani ta ainihin wato kadaita Allah da bauta mushi shi kadai ita ke kaiwa zuwa ga saduwa ga Allah lami lafiya hanyar bata kuwa ta shirka ce ko ta kafirci ce ko saban Allah su bata kaiwa zuwa ga Allah saboda Allah madaukin sarki ya daukar wa kansa gabarin yayi bayanin shari'a da gaskiya gabarin yayi bayanin barna da bata gabarin yayi bayanin da'a da saban Allah dan kowa ya gansu karara kowa kuma ya san abinda ya dace da abinda bai dace ba kuma ya zama an tsayawa da kowa hujja da haka Allah yake fara wa noji inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu mushitar dan adam zuwa ga hanya ko dai ta yaban Allah ta godewa Allah da bautawa Allah ko kuma hanya wadda take ta kafirci da butulcewa Allah wato kowanne an nuna ma bawa ita an kuma umarce shi da bi ta shari'a an ja kunnan shi akan bin hanyar bata Allah yace wa inna lana lal akhirata wal ula kuma lallai lahira da duniya duka namu ne wato Allah shi ya mallaki duniya ya mallaki kuma lahira shike bayar da duniya da lahira ga wanda ya so ya hana kuma wanda ya so Allah ta'ala yana cewa shi yake bayar da arzikin duniya da tsira a lahira ga wanda ya so shi yake ba wani wanda ya ga dama duniya ya hana shi lahira ya ba wani lahira ya hana shi duniya ya hada wani duka ya hana wani duka kamar da muka jiran nan kala hudu ne ko dai a ba mutum duniya da lahira ko a ba shi duniya kada a hana shi lahira ko a ba shi lahira kada a hana shi duniya ko a hana shi duniya a hana shi lahira duka wannan Allah ne yake da haka duk abin da ka gani a wurin wani ka dauka Allah ne yake bayarwa duk abin da ka ga Allah ya hana wani ka san Allah ne yake hanawa sannan ita kanta shari'ar Allah ne yake bada ita Allah ne yake shirya zuciyar mutum ta karbi shari'a Allah ne yake ba mutum dacewa da ayyukan alkhairi Allah ne yake kaddara wa mutum asarar imani ko asarar dukiya ko asarar tawfiki daga Allah shi yake bayar da abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama ya kara wanda ya ga dama ya rage wanda ya ga dama ya kwace abun duk wanda ya ga dama wannan duka yana cikin cikar imani da Allah madaukin sarki kasancewa shi yake yin komai kamar yadda yace lahu mulkus samawati wal ardi wa ila llahi turja'ul umur cikin hadisi Allah shi ya mallaki samai shi ya mallaki kasa kuma izuwa gare shi dukkanin al'amura suke komawa Allah yace man kana yuridu sawaba dunya fa inda Allahi thawabud duniya wal akhirah. Wanda yake neman ya samu wani lada na nan duniya, ya samu wata kafafa ko morewa duniya, ya sani ba duniya kadai ba, hatta lahira ma duka Allah ne yake bayarwa cikin sautin Nisa'i kenan. Allah ya ce a wani waje, alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda abin da ke cikin sammai da ƙasa duka nashi ne. Haka wani waje Allah yake cewa innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in. Allah yace lallai ka ce musu ni an umurce ni ne da in bautata mu ubangijin wannan daki Ka'aba kenan, wanda ya sanya wa dakin alfarma ko wannan gari gabaki dayan sa Makka kenan, wanda ya sa wa garin alfarma. Allah yace wa lahu kullu shay'in, kuma komai nashi. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. غسنن آيوي إري دبان من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Dan haka komai da ka gani a cikin duniya na Allah ne, shi yake bayarwa, shi yake hanawa da ilimi da wadata da arziki da sarauta da ƙarfi da lafiya da komai da mutane suke takama da shi, Allah ne ya ba su. Wannan Allah yana tuna mana ne saboda kan mu wancan tafarkin na wanda zai ce ya wadatu, wanda zai ga cewa shi ya wadata. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna, mutum ya ji cewa wai shi ya isa da kansa, to babu yadda dan adam zai wadatu daga abin da Allah yake bayarwa. Domin dai numfashin da yake na Allah ne, jikin da yake tare da ransa na Allah ne, ran na Allah ne, kasar da yake rayuwa a cikinta ta Allah ne, abincin da yake ci arzikin Allah ne, inda yake kwanciya komai. Babu yadda dan adam zai iya wadaci daga wato bukatunsa su zama sun fita daga hannun Allah ko da kiftawa ido. Saboda bawa ya tabbatar da cewa shi ba wata tsiya ba ce, shi kawai iyakacin shi matsayin shi kenan bawa ga Allah madaukakin sarki. In yana so ya tsira ya samu shiga a wurin Allah, to ya aikata abin da Allah nan ya ce. Al-Imam Shawkani a cikin Al-Fathul Qadir da yazo fassara wannan aya yake cewa ai lana kullu ma fil akhirati wa kullu ma fid dunya. Allah yana cewa mu ne muke da dukkan abin da ke lahira da kuma dukkan abin da ke cikin duniya. Na tasarrufu bihi kaifa nasha'u, Allah yace mu muke tasarrufi a cikin abubuwan da suke namu ne yadda muka ga dama. Faman arada huma, duk wanda yake son samun waɗannan abubuwan duka guda biyu na duniya da lahira, au arada ahadahuma, ko yake son ɗaya daga cikin na duniya ko na lahira, falyatlub zalika minna, to ya nema a wurin Allah, yayi addu'a ya bi sunnar da Allah ya tsara ta neman abin. In na duniya ne ya tashi irin aikin da Allah ya tsara a sunnar rayuwa cewa in an yi za a samu, in na lahira ne ya tashi aikin da Allah ya ce idan an yi wannan aikin za a samu, shikenan sai ga ya samu insha Allah. Sannan Allah ya ce fa andartukum naran talazza, Allah ya ce to ina gargadunku, ina jan kunnanku naran, game da wata wuta talazza wadda take mai balbali mai ruruwa. Idan mutum ya san cewa duniyar dama ta Allah ce, kuma haka lahirar, kuma a lahirar nan gida biyu ne kawai, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Saboda haka yana da daga cikin wato tsarin zance mai ban sha'awa sai a tsoratar da kai gida mai hadarin. Ya wanda cewa to a sanadiyar haka an kwadaitar da kai gida mai albarka. Saboda haka aka fara da ambaton fa anzartukum, to in ka san wannan kasancewa da lahirar da duniyar duka na Allah ne, Allah ya ce ina jan kunnanku naran, sai a kawo shi da siga ta nakira, wato wata irin wuta don a kamba masha'aninta. Ina tsoratar da ku wata irin wuta ta lazza wadda take ruruwa ko da yaushe. Wato Allah da sarki yana cewa ina tsoratar da ku, ina ba ku, ina jan kunnanku game da wata wuta wadda ku da shi take ruruwa. Aga wuta wadda a ce za ta ci ta cinye tana da iyaka, idan ta yi sauki ko da gobara ce ko da wutar mecece ma, idan ta yi sauki dai za a samu sauki. To ita ko wannan ko da yaushe ƙara ci take yi naran, wata irin wuta talabba, lafazin talabba asalin shi tatalabba ne da ta'un guda biyu, amma aka cire aka yi hazfu e da ta aini takhfifan dan a saukakawa mai magana, domin wajen fadin tatalazza to akwai nauyi fiye da fadin talabba da ta'un guda daya. Akwai irin shi da a Qur'ani, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, asalin shi litata'arafu ne. Haka irin malakum la tanasaruna, asalin shi malakum la tatanasaruna ne. Haka nan takadu tamayyazu min al-ghayzi, asalin shi takadu tatamayyazu min al-ghayzi. Haka nan fadaltum tafakkahun ai tatafakkahuna, sanan taywa burjik a cikin ayoyin alqur'ani mai girma wanda aka cire ta'un guda daya aka bar daya domin a saukaka mai karatu. Wala kadi sanan alqur'ana lidhikr, albazzi a cikin masu karatun alqur'ani yana karanta ta da wani siga karatu daban, fa anzartukum narattalazza, da idigami da kuma shadda akan ta'un yau kuma fa anzartukum narat, sai ce naratta narat talazza. Allah ya gafarta mishi. Wannan lafazi na lazza asalin shi daga lazza ne, lazaba da za'un guda biyu, wanda ma'anar shi shine balbaluwa. Sai aka cire za'un na ƙarshe, sai aka maida shi lazza. Lazza shine wato mai balbali, wanda yake balbaluwa. Allah ya siffanta wuta da faɗin shi kalla innaha lazza nazza'atan lishawa, aha lallai ita wannan wuta ce mai balbaluwa, nazza'atan lishawa, wata ke kwashe fatar goshi. Allah madaukakin sarki ya siffanta ta da wannan siffa, an ruwaito cewa wannan gwamna, wannan shugaban ƙasa mai suna Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi, wata rana ya yi ma mutane sallar magariba, ya karanta suratul layli, ya kasa karasa ta, da ya karanta wannan aya fa anzartukum naran talazza, ya dinga kuka saboda tsoro da irin tashin hankalin da ke cikin wannan aya. Allah Ubangiji ka gafarta mana, ka tsare mu daga wuta, ka tsare mu daga kodajin warinta, da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi. Sannan muka lura ila yau da aka ce fa anzartukum naran, lafazin annaru a cikin larabci ina jin da cikin Hausa ma ko muannasi ne, ya kamata ya zama a kiyasin harshen larabci, ya kamata ya zama fa anzartukum naran, da za mu saka ta'un sai mu ce talabbat, fa anzartukum naran talabbat, ina tsoratar da ku wata wuta mai ruruwa. To me yasa aka cire aka maida shi babu ta'un ta ta'anisa aka ce talabba? Saboda duk da fi'ilin fi'ili madi ne kaman an riga an gama rurata, an gama hurata. To amma fi'ilin ma'anar shi mudari'i ne, mustaqbali. Fa anzartukum naran satulazzu, ina tsoratar da ku wata wuta wadda za a hura ta ranar alkiyama, idan alkiyama za a wata kenan. Ko kuma ya zama fa anzartukum naran tatalazzu, ku tatalazzu, ina tsoratar da ku wata wuta wadda yanzu din nan da ake baku labari tana nan tana ruruwa. To saboda wannan ma'ana ta mudari'i, dan ai ishara zuwa gare ta a fakaice, sai aka cire waccan ta'un din, wadda a al'ada ita takan gamu ne da fi'ili madi. Idan da an saka ta, to zai nuna cewa wutar ko dai an riga an gama hura ta, iyaka hurawa an kai ƙarshe. Amma abinda yake so mutum ya gane shi ne, wutar za a ci gaba da hura ta, ana hura ta, kuma za a ci gaba da hura ta, kuma har alkiyama za a ci gaba da hura ta, kuma ƴan wuta suna ciki za a ci gaba da hura ta, babu iyaka. Allah ka tsare mu. A yanzu haka Allah ya riga ya tanaje ta, akwai mala'ikun da kuma aikin su kenan kullun gwalata, kuma ranar alkiyama haka za a same ta. Haka nan bayan an gama saka ƴan wutan, haka za su ci gaba da zama a cikinta tana gwalgwaluwa ba ta raguwa. To shine shi sa aka maida shi talabba, dan ya nuna cewa abin yana da istimrari. Haka malamai suka yi ishara zuwa ga wannan fa'ida a nan wajen. al-inzar da aka ce fa anzartukum al-inzaru malamai suka ce ma'anahu al-ikhbaru ma'a takhwifi a baka labarin abin da zai furgita ka aka san shi shine al-ibshar ko al-bushra shi kuma shine al-ikhbaru ma'a tashwiki a baka labarin abin da zai sa maka sha'awar abu duk sanda aka baka wani labari mai tsoratarwa sunan shi al-inzar kamar da Allah yake cewa wadhkur akha adin id anzara qawmuhu bil ahqaf ka ba su labarin dan uwan adawa wato annabi wa idha adin akahu shu'aiba kenan go
huda
ai annabi hudu shine ya ba su ya tsoratar da su tsoratarwa wato mai tada hankali haka wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha litunzira ummul qura dan kai ja kunnan mutanen alqaryu da ire-iren su suna nan da yawa cikin alqur'ani suke muna al-inzar to shine ma'anan al-inzar shine al-ikhbaru ma'a takhwifi a baka labarin abin da zai tsorata ka saboda mene saboda ajalin zamun mutum ya dawo cikin hayyacinsa dan ya natsu ya bi Allah ya samu ya tsira Allah ka sa mu tsira a hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Sahabi An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa an abihi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati mafi karancin azaba cikin yan wuta ranar alqiyama la rajulin kamar wani mutum ne tuba'u fi akhmasi qadamaihi jamratani za a sanya a cikin karkashin malahat takalminsa ina abin da ke shimfidawa kasin takalmi wanda tafin kafa ke zama a kan shi sai a aje wato jamratani garwashi guda biyu a kowane kafa garwashi daya yadli min hadimahu ya ka azaba da za mu shi kenan ba a tsoma shi a cikin wuta ba ba a sa shi a can kasa yadda aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ba a hada shi da wukuda hannasu wal hijara ba wataƙila yana gefe ko yana zaune ko yana tsaye a waje amma an sa mishi takalmi a jikin takalmin an makala garwashi kwaya ɗaya na wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma a sanadiyar haka hatta ƙwaƙwalwarshi tana tafasa kamar ruwa na wankan jego a lafazin al-Imam Muslim sai annabi ya ce inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'alani wa sharkani ko shirkani yana da takalmi silifa wanda yake da igiya guda biyu min nari igiyar takalmin ita ce ta wuta din yagli minhuma dimagu ƙwaƙwalwarsa tana tafarfasa kama yaglil mirjan kamar yadda tukunya take tafarfasa bayan an daura ta an gwala mata wuta an hura wuta kama ma yara ahadan shi wannan mutumin a ganinsa baya jin akwai wani ashadda minhu azaba wanda bai shiga azaba tare da cewa shine sai annabi ya ce wa innahu la ahwaluhum azaban alalin shine fa kowa saukin azaba amma shi kuma a wannan azabar da yake ji yana ganin din lahira ba wanda yake shiga bala'i kamar yanzu haka dan adam dama yake kowa abin da yake ciki gani yake ba wanda yake shiga fitina a wata riwaya sayyidina Abu Huraira ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah kawunka Abu Talibin wanda ya taimaka maka duk da bai imani ba ko wannan taimakon da yayi maka zai amfane shi ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce Abu Huraira na san ba wanda zai mai irin wannan tambayar sai kai saboda jarabarka wajen neman karatu li hissika alal ilm yace to Allah madaukakin sarki ya bani dama in cece shi daga tsakiyar wuta na cece shi na dawo da shi bakin wuta ce ba za a yi mai wata azaba ba illa takalmin wuta da za a sa mai saboda shi yana daga cikin mafiya karancin azaba cikin mutane saboda kyautata wanda ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai yi imani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi iya kwadayin da zai ga cewa Abu Talibin yayi imani yayi takaicin yadda manyan kafirin Qurayshawa suka zige shi suka hana shi imani yana ce mishi ka faɗi kalmar shahada ya baffana in samu adalin cece ka yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda dan kar in baka wato kar in kar in watsa ma kasa a fuska yace da na faɗi kalman nan koda ba ta kai zuci ba amma ina jin takeici da kunyar kannaba wa ƴaƴana da jikoki abin fadi karshe yace iyakar abin da yake akan shine ba zai musulunta ba Allah ya kyauta
amin
manzo Allah sai sama ya fita yana cewa lalle sai na roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba shine Allah ya mishi tanki ya cewa kai roƙa mai gafara sannan Allah ya ce mishi kuma kai ya damu innaka la tahdi man ahbabta Allah kuma ya ce mishi karka damu karka kafa hujja da annabi Ibrahim amma kana sifaru Ibrahim li abi illa amma idatin wa'adaha iyyahu wannan dan ka gane cewa aljanna da wuta kamar yadda aka faɗa anan wa anna lana lal akhirata wal ula da lahira da duniya dan Allah ne wanda Allah ya ga dama ya bashi wanda Allah ya ga dama ya hana shi hatta annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah haka yace qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlika almasiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a waye isa yau Allah wani zance inda Allah ya so ya halakar da Isa almasihu da uwar tasa da duk mutanen duniya Allah ya so ya watsa su ta waye isa yana Allah saboda maganganun da kafare suke suna cewa Isa Allah ne uwarsa Allah ne wannan maganganu suna da nauyi shine Allah mai musu da wannan martanin shi ma mai nauyi waye isa ba wanda ya isa inda Allah ya so ya watsa su a wuta sai ya watsa su saboda ka kowa ya shiga dajin jama'a kai dai kai fatan ka gama lafiya har annabawa in aka je kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai su cewa sallim 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 ya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya to ko da yaushe kamar da annabi yake cewa wasallallahu alafiya ku roki Allah ku gama da lafiya kar ka zama mai cika baki ko mai alfahari ko ka rudu da wani zance na cewa wani shehi zai saka aljihu ko zai ce duk ga ɗan dariƙa sa a basu su wuce kai ta kanka kawai kai dai kokari ka cika da imani ka cika da kalmar shahada ka cika da tauhidi kuma a san da kake da ranka da lafiyar ka yi kokari ka tsururuta ayyukan alkhairi waɗanda za su sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu halin cetonka Allah ubangiji ka samu gama lafiya wannan kenan sai Allah madauki sarki ya saka ya saki cewa thumma menene ma la yaslaha illa al ashqa haka ne ko
la yaslaha illa al ashqa
Allah ya ce ita wannan wutar da aka ce wato fa anzartukum nara ina jan kunnan ku game da wuta talabba wata ke mai ruruwa la yaslaha babu mai shiganta illa al ashqa shi mafi tsiya wato babu wanda zai shiga wannan wutan ya zama ita ce nan mazaunin shi a kona shi da ita a mai azaba da ita illa al ashqa sai mafi tsiya wanda ya kai matuƙa wajen tsiya ina ma'anar tsiya shine ba yi da wani rabo a wurin Allah madaukakin sarki ba yi da wani rabo na alkhairi bai yi imani ba bai tuba ba bai aikata aiki nagari ba bai nemi gafara Allah ba bai cika yana musulmi ba to wannan ya kai matuƙa wajen zama cikin sahun matsiyata duk fadin rahama Allah duk fadin alkhairin da Allah yake bayarwa duk da yadda Allah yake cewa azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kullu shay'in to shi bai shiga cikin wannan wasi'at kullu shay'in din ba to wannan ya kai matuƙa wajen tsiya Ibn Abbas ne yace wannan al-ashqa din wani mutum ne na musamman ba wai ismul ne wanda yake amba yace huwa Umayyah ibn Khalaf Umayyah dan Khalaf ne babban kafiri ne a Makka wa nuzara'uhu min alladhina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da kuma ire-irensa wanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryatawa ta rashin mutunci ƙaryatawa ta rashin arziki ƙaryatawa ta reni wannan lafazin al-ashqa anan zamu ga cewa ya zo da abin da ake cewa ismu tafdil siga ce ta ismu tafdil ala wazan af'al dole ma ismu tafdil iri biyu ne wato a kawo sunaye guda biyu sai zama sun yi tarayya akan wata siffa amma ɗayan ya fifici ɗayan akan siffa a cikin siffa shi ake cewa ismu tafdil a larabci kaman inda Allah yake cewa misali la jarama annahum fil akhirati humul akhsaruna aga al akhsar wato al ashaddu khasaratan kaman ga wani mai asara amma wannan yafi asara mafi yawa. Haka misali, innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu, Allah yace ulaika fil adhallin, wadanda suke jayayya da Allah, suke kafirci wa Allah, suke ja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ulaika fil adhallin, wanda suna cikin mafiya kaskanci. Kaman ga wasu makaskanta, ga wasu makaskanta, amma wanda suka fi kaskanci sune wanda suka ja da Allah, suka ja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, basu imani ba. To ismu tafdilin kenan. To iri biyu ne. Akwai ismu tafdil wanda yake mustakhdam, wanda akai amfani da shi da wannan ma'anar, akwai kuma ismu tafdil wanda yake mulghan, wanda akai babu abokin gwarawa. Kamar yadda a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, laysal mu'mini bit'an wala la'an, mu'mini bai kasance mai suka da zagi mutane ba. Haga ismu tafdil ne shi ma, at'an al-la'an ala wazni fa'al. To amma ba wai ana nufin mai yawan yi da mara yawan yi ba, a'a mai yi din kawai, duk wanda yake kawai ya zama mai yawa. To wannan shine ismu tafdil wanda aka yi ta'tilin sa, wanda ba a gwama guda biyu ba, guda ɗaya ne kawai. Misali, kamar yadda Allah yake cewa ala lisani annabi nu, ha'ula'i banati hunna aqharu lakum, ga ƴaƴana nan mata ku zo ku aure su, hunna su din aqharu lakum, sun fi tsarki a wajen ku fiye da, babu ma gwami tsakanin ɗaya abin da suke go, luwa'i ne suke, kaga ba shi bai da tsarki kwata kwata, bai da wani nasibi na tsarki, bala za a ce wannan yafi tsarki, amma sai aka mada lafazin hunna aqharu lakum. Haka nan kamar faɗin Allah, awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan, aga ashaddu ismu tafdilin ne, amma bai nufin cewa suna da ƙarfi da za a gwara da na Allah, sannan Allah ya funa su. Suna nan da yawa, Allahu khairun, domin lafazin khairun da kake ji asalin shi akhyaru ne, Allahu khairun amma yushrikuna, shin Allah ne mafi alkhairi ko ku abinda suke wa shirka, shi ma wannan ismu tafdilin ne, amma wanda yake mulgan. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, lalle alqur'ani yana shaitawa zuwa ga abinda yake shine mafi dacewa, mafi tsayawa a daidai. To ba wai ɗayan ma yana kan daidai bane. To anan abinda sai na kawo mana wannan muka zo lafazin al-ashqa, za mu ga shi ma akan wannan tsarin ne na ismu tafdilin. Sai malamai suka yi saɓani, shin al-ashqa ɗin nan anan ismu tafdilin ne musta'mal ko mulghan? Idan muka ce ismu tafdilin ne musta'mal, to ya nuna cewa wannan wutar da ake magana wata wuta ce ta musamman, wanda ba kowa ne zai shige ta ba. Wuta ne sai aka wata aka ce naran, wata irin wuta, la yaslaha illa al-ashqa, babu wanda zai shige ta sai mafi tsiya, wato sauran matsiyata ba su shige ta ba kenan. So da ka sai zama ana magana ne akan wata wuta wadda hala ita ce babban wuta grade A ta asalin kafirai. Idan muka ɗauki cewa wannan wato ismu tafdilin ɗin musta'mal ne, idan ko muka ɗauki fassarar malaman da suka ce ismu tafdil ne amma mulgan, to sai zama ma'anarta la yaslaha illa shaqi, babu mai shiga wuta sai wanda yake yana da shaqawa, wato wanda bai samu arzikin imani ba. Al-Imamu Zajjad yake cewa min ajli hadhihi al-ayat qala ahlu al-irja'i bil irja' fa za'amu annahu la yadkhulu an-nar illa kafir. Dama malamai suka faɗo ta ka'ida cewa ma dalla man dalla illa ala hujjati, akwai wasu ƴan aƙida ta ɓata a cikin musulunci, sune murji'a. Murji'a sune wato mutanen da suke da sassauci a cikin addini, har suna ganin kowa ma zai tsira, ko kana shan giya, ko kana caca, ko kana cin riba, ko kai azzalimi ne, ko mai sisci, Allah yana da gafara, Allah mai rahama ne, kar a sake a ce wani laifi da yake yi fa a ce wai Allah ba zai tausaya mishi ba. Irin wannan zaka ji galibi wannan shine tunanin ƴan boko, irja'i ne, basu sani ba, wato ba su so su ji ana wa'azi ana cewa a daina saban Allah, a daina kaza, su ce ai kaddara shi kenan, ai kaddara shi kenan, kaza 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 kaza. To wannan irja'i, to wannan mummuna aqida ce cikin wannan aqidu na kungiyoyin bata a musulunci. Wannan ayar tana daga cikin shubuhar da suke amfani da ita, suka ce ai gashi Allah ya ce la yaslaha illa al ashqa, babu mai shiga wuta sai kafiri, al ashqa kafiri. Sai suka ce to haka duk wanda ba kafiri ba koda yayi laifin shiga wuta ba zai shiga wuta ba, saboda Allah ne ya ayyana ya ce la yaslaha illa al ashqa. To shine sai az-zajjat yake mai musu da martani yace a'a, abinda ake nufi saboda wannan ana magana akan wata wuta ce ta musamman, domin wuta iri-iri ce, kamar yadda aljanna iri-iri ce, har akwai alfirdausul a'ala, akwai jannatu adn, akwai jannatu na'im, har wajen kala takwas. To haka wuta ma akwai su, akwai hawiya kaza kaza kaza, sakara lazza da waye ake fadi, Allah ka tsare mu daga su gaba kida. To a cikin wutar akwai wadda wuta ce ta kafirai zuriyar, ita ce irin wannan da ake fada a nan la yaslaha illa al ashqa, ita ce naran lara, ita ce wuta wata ke mai kuruwa wanda ake kona ake rura ta koda yaushe. Akwai kuma wuta ta munafikai wanda Allah ya sake ba da labari cewa innal munafiqina fi dharkil asfal minan nari, sannan akwai kuma wuta wanda ake saka usatul muslimina, ma musulmai waɗanda suka yi saɓan Allah ko suka ɗiba haƙoƙin bayin Allah, waɗanda Allah cikin hikimarsa da ƙaddarawarsa Allah bai ƙaddara musu shiga aljanna kai tsaye ba, Allah ya ƙaddara musu cewa sai an yi musu wani horo na musamman a wuta kafin daga baya a gafarta musu a kai su aljanna, kafin daga baya Allah ya bada cetonsu ga annabawa da manzanni, ko ya bada cetonsu ga alƙur'ani, ko ga azumi, ko ga ƴaƴansu, ko ga salihai, ko ga waliyai, ko duk waɗanda Allah ya gara musu cece su, ko kuma Allah ya cece su da kan kansa, kamar yadda tabbata a da hadisai. Kamar waɗannan musulman su ma wutar da za a saka su daban, zafinta da ƙunarta da bala'inta bai kai waccan ba. Kamar yadda aka je aljanna, ni'imar da annabawa da manzanni da shahidai suke a ciki ni'ima ce wacce take ta fi ta sauran waɗanda ba su ba. Hakanan ni'imar da masu tsayi da sallah da masu azumi da masu sadaka suke ciki ta fi wanda ba su kai su ba. Haka dai haka dai, kamar yadda a duniya akwai bambance-bambance, to haka ma a lahira akwai. Shine Al-Imamu da Zaji yake cewa to wannan ba hujja ba ce a gare su, domin sun ɗauki aya ne guda ɗaya kawai suka yi aiki da ita, suka yi watsi da sauran ayoyin. Wani ma ya ga dama shi kuma ya ɗauko wata aya ƙwaya ɗaya, shi kuma ya ce kowa ma ɗan wuta ne, in ya ɗauko wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. To shi kowane babi na mas'ala ta ilimi ba a gane gaskiyarsa, ba a gane yadda karatu yake cikakke, sai an harhaɗo dukkanin hadisai ko dukkanin ayoyi ko dukkan ayoyi da hadisan da suke magana akan babu, sannan sai a fahimci menene ainihin wato abinda babu yake faɗa. Sannan kuma duk sanda za a fassara, to sai a fassara daga fassarar malamai masana. Idan tafsiri ne sai a ɗauko daga maganganun malamai, su Ibnu Jaririn, su Ibnu Kathirin, su Qurtubi, su Al-Baghawi, su Ash-Shawkani da makamantansu, da abinda suka faɗa sai a duba su ne ahalul halli wal aqdi a wannan. Idan hadisi ne sai a ɗauko fassarar malaman hadisi waɗanda suka yi rubuce-rubuce, wanda suka cinye rayuwarsu suna nazari da bincike akan sunna, sannan kuma suka rubuta littattafai na fassara da sharhi da bayani akan ma'ana hadisai, irin su Ibn al-Jawzi, irin su Al-Ubdi, irin su Al-Khattabi, irin su Ibn Daqiq al-Aidi, irin su Al-Imam Ibn Hajar, irin su Badruddin al-Aini, ga sanan da yawa malamai cikin marubuta na musulunci da irin rubuce-rubucen da suka yi, Allah ubangiji ya saka musu alkhairi. A takaice Allah yake cewa la yaslaha illa al-ashqa, babu mai shiga irin wannan bala'iyar wuta illa al-ashqa, sai wanda yake matsiyaci ne shi a lahira, ba zai tsira da komai ba. Allah ubangiji ka tsare mu. A cikin waɗannan ayoyin da muka karanta akwai fa'idoji da ya kamata wato mu ishara zuwa gare su kafin mu tafi da nisa. Na farko shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai, shi mallaki abubuwan da ke duniya kuma shi mallaki lahira gabaki ɗayansu, da haka duka nashi ne, kuma yakan bayar ne ga wanda ya ga dama, yadda ya ga dama, sadda ya ga dama. Sannan kuma a cikin wato gabatar da lahira da aka yi aka ce wa inna lanal al-akhirata wal ula duk muna rayuwa ne a duniya da azance ne ga magari sai a fara gabatar da duniya to ne yana nuna cewa lahira ta fi duniya muhimmanci a wurin Allah kamar da hadisi suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da a ce duniya a wurin Allah ta kai daraja fubuki da kafiri ba zai shaki koda iska a cikinta mai dadi ba to ne yana nuna muhimmancin lahira akan duniya ba ababan gwadawa bane su biyu sannan kuma Allah madauki sarki yana ya bayyana mana cewa alkiyama abubuwan da ake tarawa na duniya wanda ba sa cikin guzurin kiyama to ba su da amfani a gurin mutum wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda ba su da amfani a wajen mutum da zaran ya fadi ya mutu sannan kuma Allah madauki sarki ya tabbatar mana da cewa lalle shari'a ta shi ce hakanan ma akasinta shine yake ainihin wato kaddara mutum ita wannan yana nuna mana muhimmancin mu ci gaba da addu'ar neman shari'a mu ci gaba da addu'an neman tsari daga bata irin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka zal hab irin allahumma adna fi man hadaita da ire-iren su irin ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik wannan addu'oi yana da kyau koda yaushe mu ci gaba da yin su sannan kuma mu tashi mu yi aikin da ya kamata wanda ya dace da ayyukan alkhairi sannan kuma mu yawaita neman gafara da neman ainihin wato yafiya da neman suturtawa Allah madaukin sarki daga zanubanmu sannan ayoyin suna nuna mana cewa akwai wata wuta ta musamman wanda aka tanada dan mutane mafiya bata sune kafirai da mushrikai Allah ya musu tanadin wutar su ta musamman kuma wannan wuta tun yanzu tana nan ana ainihin wato hurata ba wai sai ranar alkiyama ne za a zo a fara tanadin ta ba daga cikin abinda wato malamai suka fitar a wannan gabar nuni zuwa ga cewa duk sanda mutum zai yi wani abu muhimmi yana da kyau ya dinga shiryawa da wuri in ya zama Allah da yake mahalicci wanda aikin shi kun fa yakuni ne amma saboda muhimmancin alkiyama da sakamako da Allah zai yi da zai ba bayinsa tuntun Allah ya riga ya gama shirya mata komai da ake za a yi a wajen an tanada to ina kuma gabu mutane wanda abubuwan mu suna tafiya ne da raunin da ke tare da mu khuliqal insanu da'ifa to duk abin da zaka yi wanda yake muhimmi ne ka dauke shi da muhimmanci a rayuwarka to ka shirya masa kafin lokacin to babu abin da ya kai muhimmancin ga muwakka da Allah a duka rayuwarka babu abin da ya kai muhimmanci ga mutum kamar ga motsa da Allah kamar da Allah yake cewa illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya gamu da Allah da kyakkyawar zuciya shine zai tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tara da Aisha da Fatima da gwaggwan shi wance da babbansa Abbas yace musu ya kai Abbas kawuna yake wace innata yake Fatima diyata ina jan kunnan ku akan jiya ku tashi ku aiki na gari so da ranar alkiyama kada mutane su zo wa Allah da ayyuka na gari wanda zasu ba su damar tsira ko kuma ku zo kuna takama kuna cewa ai wannan tace ai dana ne wannan yace ai ni kanin ubansa ne wannan tace ai babana ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan tsina muku komai ba idan ba ku yi aiki na gari ba to saboda haka wannan aiki na garin na tanadin gamuwa da Allah madauki sarki babu abin da ya kai muhimmanci shi a duniya babu abin da ya kai muhimmanci yin aiki na gari don tsayuwa a gaban Allah da samun tsira saboda haka waɗannan ayoyi suna nuna mana muhimmancin mu tashi mu yi aikin da zai tsayar da mu ranar alkiyama saboda gamuwa da Allah madaukakin sarki ta zama na cewa mun gamu da shi alhalin muna da imani mun kuma tsururta gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki zai kalla ya mana gafara ya sanya mu cikin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin tsare mu daga azabar wuta da masifata ubangiji Allah ya sa mu cika da imani
amin
sai Allah ya ce mene alladhi kazzaba
allazi kazzaba wa tawalla
allazi kazzaba wa tawalla shi wannan da ake cewa la yaslaha babu mai shigan wutan illa al-ashqa sai a ƙara kawo siffarsa shine allazi kazzaba wannan da ya ƙaryata wa tawalla kuma ya juya baya wato ya ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya baya yake gaskiya kuma da Allah yake fada a wani waje fala saddaka wala salla, walakin kazzaba wa tawalla. Shi bai yi salla ba, kuma bai gazgata kalmar shahada ba, balantana yayi salla. Allah ya ce walakin kazzaba wa tawalla, sai dai ya ƙaryata gaskiya kuma ya juya mata baya. To shine na aka ambata, aka ce allazi kazzaba wa tawalla. Idan ya dauka, idan muka dauka cewa ana mukhataba ne ko ana bamu labari ne akan wata shaksiya muayyana, kamar da Ibnu Abbas ya faɗa, to shine wancan Umayyatu Ibnu Khalaf, shine allazi, wannan da kazzaba, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ƙaryata kalmar shahada, wa tawalla, kuma ya juya mata baya, ya juya wa gaskiya baya, ya juya wa addinin musulunci baya. Ko kuma mu dauka wato khitab ne am, wanda ya shafi duk wani mai irin wannan siffar, duk wani mai siffar shaki din nan, to yana cikin allazi kazzaba wa tawalla, shi ma ya ƙaryata kuma ya juya baya, dan haka yana cikin waɗanda za su shiga a naran talazza. Allah ubangiji ka tsare mu daga wannan wuta, da kuma ire-irenta da duk sauran nau'i na azaba a kabari ko a tsayuwa a alkiyama. Allah kuma ka bamu tawfiki wajen aikata ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa mu tsira na alkiyama. Ina ganin bari mu dakata haka ko saboda ƙurar lokaci, sai Allah ya kai mu, sai mu tashi bidan Allah wa sayujannabuhal atqa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا وصف أن شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ منك إلا إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.